بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله حتى قبره وبجداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 25 غوتن بيو شكرا دبو بيو دا 22 wanda dai da 23 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Miskul Azhar fi Sharhi wa Adillati Muttasil al-Akhbari, wato sharhin ahlari akan ibada a wannan masaba ta mu ta Imam Malik. Idan ba mu manta ba, muna cikin abin da ya shafi hukunce-hukunce na sallah. Yau insha Allah za mu tashi akan wala yasallu ta'khiru salati li adami tahara wa man fa'ala zalika faqad asara rabbahu. Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yace bai halatta ba mutum ya jinkirta sallah saboda rashin tsarki. Duk wanda ya aikata haka hakika ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Mukhtarul Arabi da yazo sharhi yake cewa ai la yahillu anan manansa la yajuzu, ba jaizi bane ga kowane mutum daya ya jinkirta sallah an waqatiha, akan lokacinta. A ce ya jinkirta wannan sallah bai yi ta ba har lokacin da ya fita. Dalilin da yasa ya jinkirta bi sababi adami ma yatadahharu bihi, saboda rashin abun da zai tsarki da shi. Dalilin wannan ya jinkirta sallah, sawa'un kana ma'an aw turaban aw huma ma'an, abun da zai tsarki da shi din dalilin sa bai same shi ba. Yasa ya jinkirta sallah ruwa ne da zai alwala da shi, ko kuma ƙasa ce da zai taimaka da ita, ko kuma dukansu ba ruwa ba ƙasa, shi ne dalilin jinkirta sallah. Ya ce duk wanda ya aikata haka ya saba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ce wa yusallil maridu bi kadari ma yastati'u, mara lafiya zai yi sallah gurgudan yadda zai iya, walau bi niyya, ko da da niyya ne kadai, ai niyyatu af'aliha in kana la yaqdiru al-imam bi tarfi aw ghayrihi, wato niyyan aikata su rukunan sallah ko da ba zai iya aikata su ba, ce ya tashi yayi ruku yayi kaza ba zai iya ba, to sai ya kudurta zuciyarsa yana kwance yayi ikama, yanzu ya kaddara yana tsaye ya karanta Fatiha duka a zuciya, yanzu na yi ruku'u ya yi tazbihin cikin ruku'u, yanzu na dago daga ruku'u sun yalla lan duka yi sallan gurgudun iyawansa da wannan yanayi saboda rashin lafiya ba za a dauke sallah ba. Muddin hankalinsa yana jikinsa zai gane waye shigo. Shi yasa da yawa mumarrid masu jinya muna kuskure kwarai da gaske wurin cewa mara lafiya sai a ce kwana kaza yau, ko abinci bai ci ba. Ana damuwa da bai ci abinci ba, amma ba a damuwa da bai yi sallah ba. Wallahi sallah ne ce kuma rakutilar samar lafiya dole sai ya ci abinci, Allah yana ciyar da shi. In kai mai lafiya ne kai wannan kwanakin da baka ci ba, to lamari ya lalace. Shi kuma sai wannan kwanakin bai ci ba, ba komai, saboda Allah yana ciyar da shi. Amma sallansa wajibi ne, kun lura da sallansa. Amma da mutum zai zo yana kwance, ya san dai inda yake, ya san wanda ya shigo wai gaishe shi, ya san wanda ya fita, amma sai an kwantar sai an tayar, in ka zo kana cewa yayi sallah ne ya batun sallah, sai kaman baka damu da rashin lafiyar naka ba, ko ba haka bane. Wajibi ne a lura da sallarsa. Ce to mara lafiya zai sallah duk yanda zai iya, za mu zo kaifiya yanda zai sallah a gaba, amma dai ala ayyi halin, wato zai sallah gurgudan ikonsa, ko da ba zai iya tashi ba, to zai yi ta koda a zuciya ne a niyya, ya kudurta cewa yanzu nayi kaza nayi kaza. Wa kadhalika al-masjun wa nawu, haka nan wanda aka je aka tsare shi an ji an kama ka an tsare ka wurin jami'an tsaro a kulle ka wurin da kake ba kasa mai tsarki zaka ta yanwa da shi sannan ba ruwan da zaka lalata shi saboda kana tsare ga lokacin sallah yayi to shi ma wannan idza faqada at-tahara wa khashiya khuruja waqtiha duna an yahsula ma yatahharu bihi idan mutum ya shiga wannan halin gashi ba tsarki ba kasan da zai taimaka da ita ba ruwan da zai lalata da shi saboda laruran da yake ciki sannan yana tsoron fitan lokacin sallah zai fita bai samu abin da zai tsarki da shi ba to wannan shi ma wato idan jinkirta sallah kan lokacin ta ya saba wa Allah sai dai wannan matsala wanda ya shiga wannan yanayi malamai sun yi maganganu mabambanta to sun yi sabani ko sun kara wa juna sani akan faqir dahurai ne ma asahu an yaf'ala wanda ya rasa tsarki na ruwa ba hali ba ruwa a inda yake ba kasan da zai taimaka da ita ko kuma ba halin amfani da kasan ma saboda wurin da yake ba kasa mai tsarki to duk wanda ya riski kansa a cikin wannan hali akwai maganganu guda hudu da malamar mazhabar malikiya suka yi magana ta farko ita ce maganar ibnu qasim yace duk wanda ya riski haka yusalli wa yaqdi zai yi sallah a babu alwalan babu taimaman amma zai yi sallah haka in lokacin sallah yayi sannan bayan ya samu fita daga wannan hali zai rama wannan sallah da yayi in ji Ibnu Qasim yace dalilin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastada'tum dan na muku umurni wani umurni to ku zo da wannan umurnin gurgurin iyawanku kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 1858 a Muslim shi ma ya rawaito hadisi na 1337 to wannan maganan Ibnu Qasim kenan zai yi sallah zai rama magana ta biyu magana Imam Malik yace la yusalli wala yaqbi wanda ya shiga wannan hali an tsare shi ba ruwa da zai lalata da shi ba kasan da zai taimaka da ita ba yi da ikon ya ce a kai shi wurin sallah yayi a ba shi dama yayi sallah Imam Malik yace to ba zai yi sallah ba zai rama ba dalilin sa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadukum idza ahadatha ta tawaddu Allah baya karban sallan dayanku idan hadisi ya same shi har sai yayi tsarki yayi alwala sannan Allah ya karbi sallan sa tunda bai samu dama yayi tsarki yayi alwala ba kenan ba hali yayi sallah saboda haka duk lokacin sallan ya fita har ya fita wannan yanayi da yake ciki to ba zai rama ba a wurin Imam Malik wannan ita ce magana ta biyu magana na uku ashab yace yusalli wala yaqbi zai yi sallah a wannan yanayi ko ba zai rama sallan ba sallan ta yi hujjar sa shi ma hadisin da Ibnu Qasim ya amfani da shi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastada'tum yace shine hujja saboda yace ashab yace hadisin da ya gabata shine hujjar sa saboda zahirin takaitun hadisin yana nuna cewa ai adai waqtarahu li akthari salati as-sahaba inda adami lima qabla nuzulati at-tayammum yace ya zabi wannan fatawar kuma saboda aikin sahabbai kafin a shar'anta taimama kamar yanda ya gabata an shar'anta taimama da Ummu Aisha mun yi karatun a baya to kafin wannan ƙarya na Ummu Aisha ta faru a shar'anta taimama sahabbai da suka shiga halin rashin ruwa ya suke yi to abun da suke shine suna sallah ba sa ramawa suna sallah haka ba ta yi ma ba alwalan ba za su rama ba ashab yace to shi kam ya dauki wannan fahimta yana da mulmai kabla shar'i tayammum ka da mai wa turab ba da shar'i domin rasa ruwa kafin a shar'anta tayammuma yana da dalilin rasa ruwa da kasa bayan shar'anta tayammuma saboda haka tun daga yanda sahabbai suka yi to shi ya dauki wannan fahimta wannan ita ce magana ta uku magana ta hudu maganan asbabu shi kuma maganan asbabu yace la yusalli amma wa yaqbi a wannan yanayi mutum ba zai sallawa inda bai samu daman alwala ko taimama ba amma bayan fita wannan halin da yake ciki zai rama sallolin da suka riske shi a wannan hali saboda haka wasu sun yi baitoti akan wannan kamar la yajid ma'an wala mutayammama fa arba'atu aqwali ya kauna mazhaba yusalli wa yaqdi akta ma qala malik wa asbaq yaqdi wal ada'u li ashhaba yake cewa duk wanda bai samu ruwa ko ba yanda zai taimama to maganganu guda hudu aka hikaito aka karbo a cikin mazhaba zai yi sallah kuma zai rama shine akasin abin da imam malik ya fada ba mali ya ce ba zai salla ba sannan ba zai rama ba azbabu kuma ya ce zai rama wato la yusalli wa yaqdi ada li ashhaba ashhabu kuma yace zai salla a wannan yanayi wannan shine hukuncin wanda ya rufe kansa a wannan yanayi sai matsala ta gaba hukuman aqda as-salat ila al-qibla hukuncin wanda ya kuskure alƙibla ya yi sallah amma ba ta alƙibla ba me hukuncin wannan sallar Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yace wa man akhda liqiblata aada fil waqti wa kullu iyadatin fil waqti fahiya fadila wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti wa la tu'adu minhu al-fa'ita wan nafila yace duk wanda ya kuskurewa alƙibla ya sake sallar a cikin lokaci duk abin da za a sake sallah a lokaci wannan mandubi ne abin da ake bukata ne abin da ake so ne sannan duk abin da aka ce a sake sallah a lokaci to ba ana nufin sallah wacce ake cikin lokacin da ba fa'ita ba ba sallan ta tsere wa mutum ba wacce ta kuruce wacce yake ramawa kuma ba nafila ba a sallah ta farilla da ake cikin lokacinta wanda lokacinta bai fita ba ita ake cewa tu'adu ko yu'adu fil waqt a sake ta a cikin lokaci a yace anna man akhda al qibla ba da tahayyuri wa ijtihadi wa bazla kull al wasa'il mumkina fi tawjih la wa salla thumma tabayyana lahu ba'da zalika annahu muqti wa kana waqtun muktasi nadaba lahu i'adatuha duk wanda na'am
alaikum salam
na'am na'am
Ya wa
indai larura ta zo mutum bai samu dama yayi sallolin ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha ba har lokacin da asuba sannan ya samu gusawa daga ciki wannan larura na halakan dukiya ko halakar rai saboda musulunci yana kiyayewa duk abin da zai jawo wato a taba rayuwar mutum ko a taba dukiyarsa to mutum zai kauda kokarin ya kauda kansa kar ya fada cikin wannan abu to saboda tafiya na mota ana tsoro in an tsaya yanayin tsaro mutum zai itilafin kansa ko kuma dukiyar za ta halaka to shikenan ya riski to asuba idan lokacin asuba ta yi hukuncin shine at-tartibu baina al-yasir al-fawaid zai jeranta sai yayi la'asar yayi magariba yayi isha sannan yayi asuba ko da lokacin sallan asuban zai hita idan yi haka shikenan ba bukatar rama bayan wani lokaci kuma fatan Allah ya karba zai jeranta su yanda suke shine amma sallolin da suka wuce hudu suka kai sama da haka misali ya rasa azhar la'asar magariba isha asuba ga wata azhar din ya karasa ta yayin lokacin wata la'asar ta zo sai a lokacin yadda ya samu daman yin sallah to anan sai yayi la'asar din yanzu kafin ya kula da wadancan amma idan salloli hudu ne da abin da ya kasa da haka to zai tartibe su zai jeranta su kafin ta yanzu ko da lokacin ta yanzu zai fita to sai ya jeranta wadancan shine dire a sannan wanda ya kuskure al-qibla bayan yayi kokari duka kokarin da zai yi akan cewa yayi sallah a qibla yayi kokari yayi kardarun sa yaga cewa nan wurin shine al-qibla duk abin da zai yi na kokarin sa ya gama bayarwa da tabbatar cewa nan wurin shine gabar shine al-qiblan sa bayan yayi sallah sai bayyana masa cewa wurin nan da yayi sallah ba al-qibla bane a sai yamma ya kalla yayi sallah ko kudu ko arewa in anan ne ba dai in al-qibla ya kalla ba to kuma lokacin sallan bai gama fita ba kun karan lokaci to an so ya saki sallan ya kalli al-qibla ya saki wannan sallan fa ina da fiha fa biha wa illa fa inna salatul lati sallaha sayya dan kuma bai saki ba shikenan sallan da ya tayi saboda hadisin Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a wanda ya karbo daga mahaifinsa yace sun kasance tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiya a wata dare mai duhu har ta kai ga saboda duhun daren falam nadari ayna al-qibla bau san ina al-qibla take ba to da suka sauka fa salla kullu rajulin minna la iyalihi kowanne ya salla inda ya sauka a wurin taras ba haduwa suka salla ba kowa ya salla a wurin masaukin sa a cikin jeji a cikin tafiya a cikin duhun to da suka yi sallah haka falamma asbahana zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye sai suka je suka ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga fa yin abin da ya faru sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya fa aina ma tuwallu wa samma wajha Allah duk inda kuka fiskanta kuka juya to anan zatin Allah yake saboda haka sai yace musu madasalatukum sallar ku tayi ta wuce ba bukatan a saki wannan sallah saboda haka anan musu malamai suka tafi akan cewa idan mutum yayi sallah ba ta al-qibla ba sannan sai ya bayyana masa amma ba bayan yayi kokarin cewa ya kardarun al-qibla sai ya bayyana masa cewa ba al-qibla ya sallah ba to nan sallar nasa tayi idan ya sake ta mustahabi ne fadila ya sake ta idan bai sake ta ba kuma shikenan sallah ta tayi amma duk wanda bai yi kokari ba kawai sai ya zo bai ta al-qibla ba kawai yayi sallah bai warin kardarun ta ina al-qibla take kokari ya gano ina al-qibla sai ya sallah sannan kuma inda ya sallan ba al-qibla bane to wannan zai sake sallah ada abadan zai sake sallar ta har abada saboda bai kokarin neman ina al-qibla take ba kawai shi yayi sallah nan yace koda yayi sallah bai san ina ne al-qibla ba ko bai nemi cewa yayi kokarin cewa tabbatar da nan wuri shine al-qibla ba koda ya dace da al-qiblan sai daga baya bai yana masa cewa nan wuri shine al-qibla ce zai sake dalili yace koda mutum ya kasance a Makka ko a Madina ko a ɗaya daga cikin masallatai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah da su sannan yayi sallah sai bai yana masa cewa abin da ya sallah ba al-qibla to zai sake wannan sallah din ba al-qibla ya sallah ba to yayi sake yace wa kullu iradatin iyaratin fil waqti fa hiya fadila ay mamduh duk wani sakewa da aka ce a sake a cikin lokaci yace wannan mamdubi ne abin da ake so ne mutum ya sake sannan wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti fala tu'adu minhu al-fa'ita wan nafila duk abin da aka ce a sake a cikin lokaci to fa sallah da kai ta wannan lokacin ne zaka sake ba wai nafila ko sallar ta kubuce ba kana ramu ta sallar ta tsere maka bai ta ake maganar tu'arifu barci ba yace domin i'ada sakewa yana kan sallar da ake cikin ta ne cikin lokacin ta fardu waqtihi wanda farillan lokacin ta ake ciki domin ita fa'ita wacce ta tsere da zaran ka rama ta a lokacin da lokacin ta kuma ya riga ya fita lokacin rama ta ya riga ya fita saboda haka wala i'adatu ba'dal waqti fil mithli hadha fi mithli hadha a irin wannan babu wani sake wanda za a ce ka sake akan lokaci wallahu alam wannan matsala ita ma ta kare sai matsala ta gaba fara'idus salah farillan sallah yace niyyatu salati almuayyana wa takbiratu al-ihram wal qiyam laha wal fatiha wa qiyam laha wal ruku' wal raf'u minhu was sujudu ala al-jabha wal raf'u minhu wal i'tidalu wat tumanina wat tartibu bayna fara'idiha was salamu wa julusuhu alladhi yuqarinuhu wa shuruduhu niyya muqaranatu li takbiratil ihram yace farillan sallah na farko niyya ta sallah muayyana sallar kaza da zaka yi azhar ko la'asar muayyana sallaniya da kuma kabbaran harama da tsayuwa domin kabbaran harama karatun fatiha tsayuwa don karatun fatiha ruku'u tagowa daga ruku'u sujjada akan goshi ko kuma akan dukkan gaban sujjada alal jabhati wal anfi goshi da hanci da tabuka da gwiwowi da adrafin kadamai kan yatsu kafafuwa da kuma tagowa daga sujjada da daidaituwa nitsuwa jeranta tsakanin farillai sallama da kuma zaman sallamar ba a idan da ta yi ya tashi sallama sai ba a zauna don a yi sallaman a zaune sharɗin niyya shine hada ta da kabbaran haram to abu na farko kamar yanda ya gabata niyya yace ita niyya ita ce na daya wato niyyan sallah muayyana ta kasance a zaharce ko la'asar ko waninta saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu llaha mukhlisina lahu ddin ba umurce su ba sai su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala suna masu ikhlasi tsarki addini gare shi tabbatar da kaza suke yi da kuma hadisin Abdullahi sayyidina Umar bin Khattab wanda ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna al-a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa ko ne aiki yana da niyya sannan kowa na da abin da ya niyya saboda haka yayi niyya cewa zai salla a zuciyarsa zai salla kaza wannan shine abu na farko abu na biyu takbiratul ihram kabbaran harama mai salla bayan yayi niyya yace Allahu akbar ya bayyana ta wajibi ita farilla ce dole sai ka fade ta ka bayyana ta kabbaran harama bayan kayi niyya inda fitayi salati yayin bude sallah yayin fara sallah yanda zaka shiga sallah kai kabbaran harama Allahu akbar saboda hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istahu salah at-tuhur wa tarimuha at-takbir wa taliluha at-taslim mabudin sallah sarki alwala haraman sallah shine kabbaran harama ya kace Allahu akbar takbiratul ihrami ko takbiratul tahrimi duk ana fada mata idan kai wannan to ta haramta maka dukkan wani aiki da ba aikin sallar ba kana wannan kabbaran mananta ka daga hannunka ka zubar da komai Allah ya fi shi girma to shikenan duk wani aiki da ba aikin sallar ba haramun ne da aikata shi kabbaran harama kenan ta haramta maka duk wani aikin da ba af'alus salati ba haramun ne to shikenan ita kuma sallama wa talilu wa taslim lokacin da kace assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum kai sallama to wannan sallama kuma ta halatta maka duk aikin da da wancan kabbaran ta haranta maka cin abinci ne shan ruwa ne tafiya ne duk wani aiki wanda da kabbaran harama ta haramta ka aikata shi a cikin sallah yanzu kuma taslimu tahlili ta halatta mashi shi yasa wannan kabbaran haramtawa wannan sallaman halastawa saboda haka saboda hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin wanda ya muna na sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci yana cewa ya shiga masallaci sai wani ya shigo yi sallah da yi sallah ni sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah don kai ba kai sallah ba fa salla ya saki sallah sai ya ƙara zuwa yi sallama wasu zaman sallah 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 sai irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah don ba kai sallah ba haka dai har sau uku da aka yi uku manzo Allah sai ya koma yi sallah bai sallah ba sai ya ce wallazi ba shi bi naqi ma usinu ghairahu fa allimni na rantsa da wanda ya aika ka da gaskiya ya rasulullah wallahi ban san wata sallah da take wannan kyau ba sai dai a koya min yanda zan yi sallah ya rasulullah ka sanar da ni sai ya zan yi sallah sai manzo Allah ya ce masa idza qumta ila sala fakabbir idan ka tashi zuwa sallah to bayan ikama da kai kai kabbaran harama thumma ikra ma tayassara ma ka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka maka na Qur'ani bayan ka karanta Fatiha ka karanta abin da ya sawwaka na Al-Qur'ani tun marka hatta tadma inna rakian sannan ka yi ruku'u har sai ka samu nutsuwa a cikin ruku'u ko wata gabanka ta je wurin zamanta tun mai yarfa hatta ta tadila qa'iman sannan ka dago daga ruku'u in ka dago wannan sai ka da data sai sai ka gama miƙewa ka tsaya ko ta gaba ta koma wurin zamanta sun matasjid sannan sai kai sujjada hatta tadma inna sajidan har sai ka samu nutsuwa a sujjadan ma sun ma irfa ta tadma inna jalisan sai ka dagore sujjada har sai ka daidaita a zaunen ka zauna ba tsakanin zaman da ke tsakanin sujjada da sujjada nan ma ka gama zama ka daidaita ka nitsu tun masjid sannan ka ƙara koma kai sujjada ta tunma inna sajidan sai ka samu nitsuwa nan ma sujjada thumma is'al zalika fi salatika kullaha lalla sai ka yi sannan ka aikata haka dukkan sallarka wato dai ka cika dukkan wani rukuni na sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo yi sallah ya cika ta kamar yadda ake so sai sallar ta tashi ta ce masa ahsanallahu ilayka kama ahsantani Allah ya kyautata maka kamar yadda ya kyautata ni sai a dauka sallan zuwa sama Allah ya karbi sallar idan mutum ya zo yi sallah fadayyaha wa lam yutimma ruku'aha wa sujudaha ya tobarta sallan bai cika ruku'un da sujjada ta ba sai sallar ta ce dayyaka Allahu kama dayyata ni Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni manzo Allah ce sai a nade sallar kamar yadda ake nade tufafi inda zaka nade riganka sai a nade sallar fa yuzra biha wajhu sai a jifi abu gifiskar ta da ita shikenan inda yayi tan amma ke shi da sallar an tafi an bar shi da abinka babu ita saboda haka manzo Allah ya ce la tanqur naqara dik kada lokacin sujjada ka ringa kusa yanda zakara kake kusa gub gub ka sujjada gab gab ba kai sujjada ka dawo ka zauna a kai naqar dik ba so sannan ya ce mafi munin barawa shine wanda yake saki sallar sabin ka ce ta yake saki sallar Rasulullah ita shine wanda baya cika ruku'u sallah baya cika sujjada ka yi sallah kawai kai da mun gama a'a ka koma ka duba raf'ul malami amma rafa wa qabada ittida'an bi sayyidil anami zaka samu yanda mai littafin ya kawo siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tsora kanka akan ma'auni kaga yadda manzon Allah yake sallan haka yanzu yake sallar ka ko kuma dai kana sallar ka ta shafshaf lokaci dai ka gama ka tafi idan ka koma ka duba waccan sallah yadda manzon Allah sifatu salatu nabi da yake cikin wannan littafin kaga yadda manzon Allah yake sallah to sai ka zo ka tambaye kanka manzon Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni nake sallah to kana sallah kamar inda ga manzon Allah yayi wannan sallar ko kuma kana wata sallar kake daban to kalo bale mu wannan shine farilla ta biyu farilla ta uku al-qiyamu laha tsayuwa domin kabbaran harama din saboda farin Allah tabaraka wa ta'ala wa qumu lillahi qanitina sai ga Allah kuna masu ibada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukabbiru ne ya qum yana kabbara lokacin da yayi kama wato yake tsayuwa zai kabbara sannan hadisin abi humaydi Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi sallah ita da qa'iman idan ya daidaita tsaye rafa yadayhi zai daga hannayensa sun maqala Allahu akbar ya sai ya daidaita tukunna sai ya daidaita ba ka taho kamar yadda manzo Allah ya gaya wani ya taho ana ruku yazo a guje ya riski sallar yayi kabbara Allahu akbar manzo Allah sai Allah ya kara maka da idan ka Allahu birsan Allah ya kara maka da in son ka riski dami amma ka kara haka idan za ku zo sallah fa'atu hadhi sakina wama adraktum fasalluhu wama fatakum fa'atimmu autar wa faqaduhu idan za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa kar yayin gudu kana bari ka riski sallah sai ka bar alwaran naka baya sai ka riski alwaran sannan baka zo a nitsa ba ka zo Allahu akbar kabbar nan da kai kai kabbara daya kabbaran harama kai ko kabbaran tafiya ruku kabbaran harama dai farilla ce kuma tsaye ake yin ta manzo Allah sai ya daidaita tsaye sannan yayi wannan kabbaran harama hatta idza ita da qa'iman rafa yadayhi thumma qala Allahu akbar sai ya daidaita ya tsaya da tsukunna din da ya tsaya sannan ya daga hannayensa ba kana zuwa hannu a daga Allahu akbar a'a ina da kiyo kai ko da yin amma manzo Allah ce karkai haka azu abinda ka riska yawa dole a tsaya tukunna shine na farko a tsaya a daidaita tsayuwan kabbaran harama sannan sai ayi kabbaran saboda sai ya daidaita tsaye sannan sai ayi kabbaran in kai kabbara kaga liman yana ruku to jigar sai kai ruku idan yana sujjada kai sujjada idan ka zama masbuki kenan ka zo ka samu ana sallah saboda haka wafi takbiru qa'iman wa huwa biittifaq fi haqqi al-qadir kabbara bayan ga wanda yake da ikon tsayuwa wanda yake da larura baya yi tsayuwa sallah zaune yake to shikenan shi kuma hukuncin sa daban saboda hadisin Imran ibn Husayn Allah kara masa yadda yace ya kasance yana da matsala na ciwon basir sai tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa salli qa'iman wailam tasalli fa qa'idan wailam tasalli fa ala jambi kai sallah tsaye idan ba za ka samu iko ba za ka iya ba to kai sallah a zaune idan ba za ka iya ba to kai sallah ala jambi akan kwidinka a kwanci akan kwidinka nan ma kai sallah wannan ita ce farilla ta uku daga cikin farillan sallah ta hudu al-fatiha karatun fatiha وهي واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم اتفاتيا واجبات يكن الإمام ده من صلى شي كدي بند مأموم في صلاة الجهرية أما أوجبها ابن العربي ابن العربي أتكين كمين لذو أتكين أكام القرآن يا وجب تاتا أكام مأموم في السرية أسلى ta boye karatu lokacin da limai ke boye karatu to kai ma kai fatiha saboda hadisi ubadan musamid Allah ya kara masa yadda Angala salatuna yati la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Babu salla ga wanda bai karanta Fatiha ba. To kenan ko kana ba liman idan yana boyewa karanta Fatiha. A wata ruwaya hadisin Ubada din Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sakulat alayhi alqira'a fil fajr karatu ya nawi a gare shi asuba falamma faraga qala la'allakum taqra'una kafa imanikum man zalla tambaya wata kiyaye dai ko dai ku kuna karatu a bayan liman kulna na'am man suka ce kwarai muna karatu a bayan liman man zalla sai ce fala tafalu illa bil fatihatil kitab kada karanta komai a bayan liman na qur'ani sai fatiha fa innahu la salata liman la yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba saboda haka bayan liman karanta fatiha lokacin da liman yake boyewa shi kadai ne yake kanka sannan hadisin yana da shawahid kaman hadisin Abi Qatada wurin Abi Dawud ibn Nasa'i daga hadisin Anas wurin Ibn Hibban yace to wannan su a wurin su yarin jar ma wajibin karantawa mamu ita koda salatul jahriya ne amma nan akwai hadisin da Manzo Allah sai yace kada ku yi gogayya da liman wurin karatu yana karatu fa ansitu ku shiru ka tsara lokacin da yake karatu Fatiha abu na biyar al-qiyam lil-fatiha tsayuwa domin karatun fatiha saboda hadisi imran bin husayn Allah kara masa yadda da ya gabata manzo Allah ce kai sallah tsaye idan ba za ka iya ba a zaune ko kan kuginka to saboda haka zai tsaya ne karanta fatiha a tsaye ba a zaune ba na shida daga cikin farillan sallah shine ruku'u saboda farin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul hajji aya ta 75 ya allazina amanu irka'u wasjudu ya kunda kan imani yurku ku sujada sannan hadisin wanda ya muna na sallarsa da ya gabata manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kai ruku har sai ka nitsu a cikin ruku kuma sunnan wanda ya ruku shine ya kama gwiwoyinsa da hannayensa saboda an karbo daga Abdurrahman Silimi yace Umar ibn Khattab ya gaya musu inna rukba sunnat lakum fa'khudhu bir-rukbi sani gwiwa an sunnanta a gare ku ku kama gwiwan ku yayin ruku na bakwai daga cikin farillai nan na talla tsagowa daga ruku saboda shi ma hadisin da ya gabata na wanda ya muna na sallarsa manzo Allah ce sannan ka dago daga ruku har sai ka daidaita a tsaye sannan ka tafi sujjada na takwas shine sujjada saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala zina manu irka'u wasjudu ayin ta gabata kuma hadisin wanda ya muna na sallah manzo Allah ce sannan kai sujjada sai ka samu hutsuwa a cikin sujjada wajibi ne wurin Imam Malik mutum ya sujjada akan goshi da kuma hanci fa man dubun tu'adu salatu bi tarki fil waqti mandubi ne za a sake sallah saboda barin sa idan a cikin lokaci barin sujjada kan hanci da ainihin goshi walaysa hunaka mandubun tu'adu salatu bi tarki fil mazhab ghayru ba wani mandubin da za a sake sallah saboda barin sa sai shi hanci da wato mandubi ne ya sujjada kan hanci to amma in an bar shi za a sake sallah kan lokaci ba wani mandubi da kuma aka ce a sake sallah kansa sai shi sujjada ala lafi wallahu ala na tara rafu minhu dagowa daga sujjada din saboda hadisin da ya gabata sun marfa ta tambayar najalihan ka dago daga sujjada sai ka daidaita a zaune na goma daidaituwa a wurin tsayuwa din bayan dagowa daga ruku'u da kuma bayan dagowa daga sujjada saboda hadisin da ya gabata ne nan ma na mutum ya samu daidaituwa bayan kowanne sannan na 11 al-tumanina nitsuwa shine sukunul ada fi jami'i arkanis salat zaman ma dukkan rukuni da aka fada daga cikin rukunin sallar nan dukkan farillai da aka fada idan kai farillan to a samu gabobin ka sun nitsu nan wani lokaci idan kai sujjada to ya zama gabarka ko wata gaba ta samu nitsuwa na dan wani lokaci wato ta koma wurin zamanta ba gab gab kana tafiya gaba ba ta samu nutsuwa ba ko wata gaba sai ta samu nutsuwa saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya muna sallarsa har sai ka samu nutsuwa a ruku'u har sai ka samu nutsuwa a sujjada sannan ka aikata haka a dukkan sallarka sannan na sha biyu daidai tsakanin farillai ta yadda zai gabatar da kabbaran harama akan karatun Fatiha da tsayuwa a gare ta ita Fatiha din kuma gabatar da ita akan sura da sura akan ruku'u haka dai jeranta har ya idar da wannan sallah saboda koyi da shiryarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce sallah kamar yadda magani nake sallah ko manzon Allah ya bayyana wanda yake nuna sallarsa kaifiya yadda zai sallah kamar yadda zo a ruwayoyi mabambanta masu yawa saboda haka daga ciki dai hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda yake nuna sallah idan ka zo ka isbagil wudu wato kai kar wala matika ka tsanci alƙibla sai kai kabbara ka karanta dun da yake wannan Qur'ani wato ikra bi ummil Qur'an aw bi ma sha Allah sannan ka karanta Fatiha sannan ka karanta abinda Allah ya so abinda ya sauka sannan kai ruku ka samu zuwa ruku idan kai ruku wato ka sanya hannayenka kan zuwoyinka ka miƙar da bayanka ka samar da tabbatuwar ruku'unka sannan ka dago sai ka daidaita a tsaye sannan bayan ka daidaita a tsayen a faƙin sulbaka ka tsaye da bayanka har kowace gashi sai ta koma wurin zamarta a sannan sai ka yi sujjada shi ma ka samu nutsuwa a cikin sujjada sannan ka ƙara kabbara hatta yumkinu wajhu aw jama aw jabhatu wa tajma inna mafasilu wa tastarhi har ko ta gaba sai ta nitsu a cikin sujjada sannan sai ka dago daga sujjada wato goshinka da ahancinka duk ya taba kasa ka samu nitsuwa sannan ka dago haka dai idan ka zauna ka shimfida kafarka ka zauna a kai kamar yadda zamu zuwa zama akwai bambanci tsakanin zama na tsakiya da kuma zama na sallama zamu so shi a gaba insha Allah zaman da zaka yi kai raka biyu da kuma zaman da zaka yi na ƙarshe na sallama ko ni zama akwai yadda ake yin sa to sai kai kai tahiyya sannan haka zaka aikata dukkan sallolinka a kamar yadda Ibn Rushd ya kai toshi zamu tsaya nan saboda lokaci akan farilla ta 12 zamu tashi akan farilla na 13 insha Allah karatu muna gaba abin da Nabi Allah ya gada abin da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli ala sayyidina Muhammadin fil mali ala ala din سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين